sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Yau ranar Litinin 26 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Sarfili Hashin Gumel ne tare da Ibrahim Kalma Sigarba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa rahotanni na nuni da cewa ƴan ƙungiyar Boko Haram sun kai wa sojojin Najeriya hari a garin Mainok da ke jihar Borno. Haka kuma za ku ji cewa gwamnati ta ƙoƙari a ƙasar Chadi ta yi watsi da dukkan wani tayin sulhu da ƴan tawayen ƙungiyar FAT. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan wasu matsaloli da suka addabi Najeriya tare da jefa ta cikin halin da tsuntsikanta a ciki. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku da kuma tasirin azumi a wurin matasa. Amma da farko sai mun fara shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ga labaran. Cibiyar binciken sararin saman Amurka ta NASA ta ce jirgin samanta mai saukar ungulu wanda take kan gwadawa mai suna Ingenuity, wanda ya tashi sama ya yi tafiya a karo na uku a duniyar Mars jiya Lahadi, wannan karon ya cilla sama fiye da yadda ya taba yi ne, ya kuma yi tafiyar da tafi wacce ya taba yi tsawo ciki har da wacce ya yi lokacin da ake gwada shi a duniyar mu. Masana ilimin kimiyya na NASA sun ce jirgin ya cilla sama da tsawon mita 5 a duniyar ta Mars, wato kamar yadda ya yi a tashin sa na biyu a ranar Alhamis, wanda ya kuma dan dara yadda ya yi a tashin sa na farko mako guda da ya gabata. A wannan karan, Ingenuity ya yi tafiyar mita 50 daga inda ya tashi, yana mai gudun mita 2 cikin daƙiƙa guda, ya shafe daƙiƙoƙi 80 a dokacin tafiyar. Bayan da bayanai suka isa ɗakin bincike na NASA da ke kudancin California, sai 'yan tawagar da ke kula da jirgin na Ingenuity suka ce abin matuƙar farin ciki ne ganin irin yadda jirgin mai saukar ungulu ke aiki. Wasu mayaka sun yi kace-kace da wani sansanin soji a arewa maso gabashin Najeriya, inda suka hallaka sojoji sama da 30 kafin suka janye sanadiyar ɓarin wutar jiragen yaƙi, a cewar majiyoyi. An yi imanin cewa maharam mambobi ne na ɓangaren ƙungiyar ISIS da ke yankin sun ɓararraka sansanin soji da ke garin Mainok a jihar Borno ta arewa maso gabashin ƙasar da yammacin jiya Lahadi, abinda wasu sojoji uku da wani mazaunin garin suka shaidawa kafar labarai ta Reuters kenan. Yawan ƙaruwar rashin tsaro a faɗin Najeriya ya yi sanadin halakar sojoji da farar hula da dama a wannan shekarar. Wajen wata guda da ya wuce kawai ma, wasu masu tsauraran ra'ayin addini sun hallaka sojojin Najeriya wajen 30 a arewa maso gabashin Najeriya ɗin. Majiyoyin sun shaidawa kafar labarai ta Reuters cewa sojoji 33 aka hallaka a harin na jiya Lahadi. Kasar India ta bayar da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar corona 352,991 a yau ɗin nan Litini, rana ta 5 a jere da ake samun sabbin kamuwa da corona sama da 300 kulle yomin a wannan ƙasa ta kudancin Asiya, wadda ke fama da mummunan bala'i na annobar corona karo na biyu. Bangaren lafiyar ƙasar ma ya durƙushe sanadiyar na waya, ta yarda ma asibitoci suka cika suka batse kuma ba sa iya kula da sabbin majinyata, sannan ga ƙarancin iskar shaka ta oxygen, ta yarda ma wasu masu fama da cutar ta corona ke yawan buɗe baki ko sa ɗan shaki iskar. Ƙasar ta India ta kuma bayar da rahoton mutuwar mutane 2,812 a yau Litini, wani adadin kuma na mace-macen rana guda mai yawan da ƙasar ba ta taɓa gani ba, yayin da wuraren ƙona gawarwaki ke ta aiki dare da rana. Hukumomi a New Delhi, babban birnin ƙasar, sun tsawaita kullen da a da zai kawo ƙarshe a yau ɗin nan Litini zuwa wani makon. An kashe wani brigadier general ɗin sojin ƙasar Indonesia a fafatawar da ake yi tsakanin jami'an tsaron ƙasar da 'yan tawaye a lardin Papua mai fama da tashin hankali, a cewar hukumomi a yau ɗin nan Litini. An fara wannan fafatawar ce ranar 8 ga watan nan na Afrilu a lardin Papua na gabashin ƙasar, bayan da 'yan tawayen suka cinna ma wasu makarantu uku wuta tare da bindige wani malamin makaranta har lahira a ƙauyen Beyoga da ke gundumar Puncak. bayan kwana guda kuma sai aka sake kashe wani malamin. Bayan da yan tawayen suka bude wuta kan rukunin gidajen malamai, suka kuma kone gidan wani sarkin kabilu a Bayo gadin. A ƙarshe sojojin Lebanon sun dakile wani yunkuri da aka yi da safiyar jiya Lahadi na fasa kuburin bakin hauren kasar Siriya da dama don kai su tsibirin Cyprus na tekun Bahar Rum, a cewar rundunar sojin. Wannan yunkuri na fasa kuburin yan asalin kasar Siriya 69 na faruwa ne a daidai lokacin da kasar ta Lebanon ke fama da matsananciyar matsalar tattalin arziki wadda ta daddar jefa mutane cikin kunci. Cikin shekarar da ta gabata an sha yunkurin yin fasa kuburin bakin haure zuwa kasar ta Cyprus wadda mamba ce ta kungiyar tarayyar Turai, wanda ya kai ga mutuwar wasu da dama daga cikin bakin hauren. Wannan tsibiri na tekun Bahar Rum da Lebanon sun kulla yarjejeniyar hana jigilar bakin haure ta jirgin ruwa zuwa Cyprus. Sojoji da jami'an bangaren bayanan sirri na rundunar sojin kasar sun dakile wannan yunkuri ne a gundumar Arida ta arewacin kasar daura da kan iyakar Siriya. Suka ce sun ma kama mutumin da bakin hauren suka biya shi don ya kai su Cyprus, kuma ana kan masa tambayoyi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rahotanni da ke fitowa daga garin Minok da ke karamar hukumar Kaga a jihar Borno na nuna cewa wasu da ake zargin yan kungiyar Boko Haram ne sun kai wa sojojin Najeriya hari a jiya da rana, inda suka kashe wasu tare da ayin awan gaba da makamai. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biya a hado mana.
Rahotanni da ke fitowa daga garin Minok a karamar hukumar Kaga da ke jihar Borno na nuni da cewa wasu da ake zaton cewa mayakan Boko Haram ne sun kai hari a jiya da rana a sansanin soja da ke wannan gari na Minok, inda aka ce sun kashe jami'an sojojin da dama sannan suka yi awan gaba da makamai masu yawan gaske. Wannan gari na Minok da yana da sauran kilomita 60 ne daga babbanin Maiduguri, wanda aka ce waɗannan mayaka sun zo ne cikin kayan sarki da kuma ke amfani da motoci fentin sojoji, inda suka shiga wannan sansani na jami'an sojan. Ko da shigan su cikin wannan sansani suka dinga buɗe wuta akan jami'an sojan, wanda yasa suka kashe waɗannan jami'an soja, wanda rahotannin da ke karo da junan na nuni cewa sun kashe jami'an soja guda 13, wasu na cewa guda 20 ne, wasu rahotannin kuma na ambato 31, wanda har zuwa yanzu dai jami'an sojan ba su ce komai ba game da wannan harin. Sai dai a iya cewa wannan mummunan hari ne da aka yi kan jami'an sojan, ganin cewa an kwashe kayayyakin yaƙi da dama, kuma a kasari waɗannan yan bandiga sukan yi amfani da irin waɗannan kayayyakin ne wajen kai hare-hare kan jama'a da masu kansu jami'an tsaron. Har ila yau wasu rahotanni ba a tantance ba na nuni da cewa wasu daga cikin mayakan Boko Haram din sun fake a cikin garin Minok din don gujin lugudan wuta da jami'an sojan sama ke yi musu. Garin Minok dai na ɗaya daga cikin manyan ƙauyuka da ke kan hanyar Maiduguri zuwa Damaturu, da kuma yake jibge da jami'an tsaro ciki har da ofishin 'yan sanda, wanda aka ce waɗannan mayaka sun kona ma wannan ofishin 'yan sandan, amma babu wani bayani da aka samu daga bangaren jami'an 'yan sandan game da wannan harin. Yanzu haka dai akwai wasu hotuna da ke yawo ta kafafen yaɗa labarai wanda ke nuna hotunan wasu jami'an sojan da aka kashe da ma wasu motocin jami'an tsaro da mayakan suka ce su suka kona, wanda wasu daga cikinsu na ci gaba da cin wuta. Wannan dai ya sa wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Borno ML Concerned Citizen Forum kiran taron manema labarai don bayyana rashin jin daɗinsu game da irin wannan hari.
Ni sunana Zanna Hassan Boguma, Zanna Boma na Borno, kuma shugaba na wannan forum na Borno ML Concerned Citizens. Mun zo ne don tabarbarewan tsaro da kuma abubuwan da ke faruwa a cikin satin da ya wuce, particularly da wannan hari da aka kawo Damasa, sannan ga wanda aka kawo Gaidam, da kuma abin da ya faru jiya hanyar Minok. Shine abin da ya sa muka zo don mu nuna damuwarmu akan wannan abin da ke faruwa, duk da ikirarin jami'an tsaro da suke akan cewa suna kan aiki kuma za su ga sun gama da wannan fitina na Boko Haram. Amma Boko Haram kowace wayewan gari tana tsamari, tana samun karfi, tana yin abin da suka ga dama, wannan ita ce dalilin da ya kawo mu. Su shugabannin tsaro na ƙasa ya kamata su fita abin hanya guda, su haɗe kansu su duba su ga ainihin strategies nasu, dabaru na yaki sun canza, sannan kuma abubuwan da ya kamata a yi na samun makamai da kuma ainihin yanayin da ainihin sojojin mu suke ciki, gabaki daya kamata a samu ci gaba.
A cikin wannan wata na Afrilu da kuma watan da aka kama wannan azumi, an kai hare-hare a jihohin Borno da Yobe a wurare daban-daban har guda shida, wanda kuma dukkanin su mayakan kan yi awon gaba da makamai, musamman ma na jami'an tsaro. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daudabiyu. To daga batun tsaro a Najeriya sai batun tsaro a makwabciyar ta kasar Chadi, inda gwamnatin riƙon ƙarya ta yi watsi da dukkan wani tayin sulhu da 'yan tawayen ƙungiyar FACT waɗanda suka yi ikirarin halaka marigayi Idris Deby. Ga salamu mana barma da wannan rahoton.
A sanarwar da ta aike wa kafafen yaɗa labarai a yammacin jiya Lahadi, gwamnatin mulkin sojan ƙasar Chadi a ta bakin kakakinta General Azem Bermandowa Aguna ta yi watsi da dukkan wani shirin tattaunawa da 'yan tawayen ƙungiyar FACT, waɗanda ta ce mutane ne da suka aikata munanan laifuka ga ƙasar Chadi, a bisa la'akari da kisan sojojinta ciki har da shugaba Idris Deby Itno. Gwamnatin ta CMT ta buƙaci hukumomin jamhuriyar Nijar su damƙa mata wasu shugabannin 'yan tawayen da take hasashen sun gudo garuruwan Ngurti da Gegeme na jihar Difa domin su gurfana a gaban ƙuliya. Shin ko wace fasara za a yi wa wannan matsayi na gwamnatin ta Chadi? Al-Kasim Abdurrahman wani mai fashin baki ne a kan sha'anin tsaro.
Ƙarin wuta ne ya kai musu suka gudu suka baro ƙasai. Magana aikin soji ne, magana soji ne su kare ƙasar su. Aiki ne na ta'addanci, sun kashe shugaban ƙasa, sun hallaka mutane, sun hallaka sojojin ƙasa. Babu wata sasantawa da ake yi tare da su ne kamar yadda na gaya maka bayan shari'a. Wannan sanarwa da sojojin Chadi suka hiddo daidai take.
Sai dai a ra'ayin wani kwamandan tsohuwar kungiyar MNG ta 'yan tawayen Nijar Ahmed Wagaya, zama kan teburin sulhu ita ce hanya mafi a'ala wajen neman mafitar halin da Chadi ta shiga bayan rasuwar Idris Deby.
Baiwa ce kuyarta da sasantawa kuma daga babu kaza ba, san kamo rebel kaza ko babu kaza. Kenan president na kasashe na Afrika wanda suka yi ba manda shugaban kasa Bazoum da shugaban kasa na Mauritania sun fuskanin su da sojawa da tawaye. To su ya kamata kiran sojawa nan su ce musu su amince da sasantawa.
Chadi da Niger sun rataba hannu a kan yarjejeniyar haɗin gwiwa a fannin shari'a, wacce a ƙarƙashinta kowacce daga cikin ƙasashen biyu ta ɗauki alƙawalin taimakawa 'yar uwarta idan buƙatar hakan ta taso. To amma mai nazarin al'amuran yau da kullum Mustapha Abdullahi na ganin zaɓi ya rage wa shugaba Muhammad Bazoum.
Mu da Chadi lalle muna da yarjejeniya, kuma amma ƙasa ce muke wadda tana da dokoki. Watakila in an kama su za a bada su a wajen Red Cross International Federation koko kakane koko Niger za ta tambaye su koma can cikin Chadi. To kaga ni lalle abin wannan yana da dan targanda kadan, domin da mu da Chadi muna da hulɗa mai ƙarfi. Wannan na san Allah zai ba shugaban ƙasar mu hikima wanda za a samu a ciyo kan abin, don kai da kan ka sani muna da matsaloli a wajen jihar Difa. Akwai kogin Chadi wanda kullun ka san Boko Haram ma tana kai hari. Dan musamman abin da ya shahi Chadi ya shahi Niger, abin da ya shahi Niger ya shahi kuma wancan kasashe na G5 Sahel. Dole kuma sai an tattauna, ba wani kukan bindiga bane zai kawo abin gadin.
Kawo yanzu gwamnatin Niger bata bayyana matsayinta ba game da buƙatar ta sakeyar shugabannin 'yan tawayen da hukumomin Chadi ke hasashen sun ketaro jihar Difa, yayin da rahotannin safiyar yau Litinin suka ambato jagoran kungiyar FACT Muhammad Mahadi Ali yana cewa har yanzu yana yankin Kanem mai makwabtaka da jamhuriyar Niger, kuma a shirye yake a ci gaba da kafsawa ganin yadda sojojin gwamnatin Chadi ke lugudan wuta akan baradansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. To yanzu kuma lokaci ne da Sani Shaibu Malamfashi zai shigo da rahoto na musamman.
Najeriya babbar ƙasa ce mai yawan jama'a a faɗin nahiyar Afirka, ga arzikin man fetur da sauran ma'adanai, arzikin da ya kai mizanin da AEC ta shiga rukunin manyan ƙasashe masu faɗi a ji ta fuskar tattalin arziki a duniya. Lamarin da a da ya kai ta ga kirarin da ake yi mata na giwar Afirka. Ta yi tashin arziki har sama da shekaru 15 bayan ta sami 'yancin mulkin kanta daga Turawan Ingila. kai hatama a zamanin mulkin General Yakubu Gawan, sai da ta kai ga Najeriya ba ta da matsala na kuɗi sai yadda za ta kashe su. To amma kwanci tashi sai gashi ta yi arangama da matsalolin kabilanci, cin hanci da rashawa, handama da babakere, kamuya-muya da almandahana. Waɗannan lamurra jahat ya suri guda su ne suka jefa Najeriya cikin halin da ta tsinkaye kanta a yau na ne yaso. Duk gwamnatocin da suka biyo baya ɗaya bayan ɗaya sun ci karo da irin waɗannan matsaloli. Kainan ma fa ba da daɗewa ba. Ƙungiyar Boko Haram ta cinno kai a arewa maso gabashin ƙasar. Can kuma a yankin Niger Delta, tsigiran Niger Delta suka yi ta faffasa bututun mai tare da satar wato tura masu aikin haƙar mai. Sannan sai gashi a bara ɗin nan aka yi arangama da matsalar NSAS. Bayan nan sai ga batun Fulani makiyaya masu satar mutane da neman kuɗin fansa da suka fantsama a arewacin Najeriya. Sai kuma ga batun ‘yan aware na yankin Ibo da kuma yankin kudancin ƙasa wajen ɓangaren Yarbawa masu neman tadari kowa a basu wato cin gashin kansu. To amma fa gwamnatin tarayya ta fargata kuma yi himmatu wajen yakar ta'addanci da satar mutane da kuma dakile yunkuri da tu'annatin ‘yan neman aware kowa ya ibi gashin kansa. Ko a Asabar ɗin nan ma dai haɗakar jami'an tsaron Najeriya sun yi diran mikiya a hedikwatar mayakan ƙungiyar IFOP ta ƙabilar Ebo masu neman aware da ke ƙauyen Awumama da ke Oru ta gabas a jihar Imo, inda suka kashe komandanta Mr. Ekonso tare da jami'ansa su shidda. Dangane da hare-haren da suka kai a farkon wannan wata da muke ciki wato tun wajen 5 ga wata a hedikwatar rundunar 'yan sanda ta jihar Imo da kuma gidan kaso na nan jihar Imo tare da sauran cibiyoyin hukumomin tsaro a sassa daban-daban. A kuma arewa maso gabas mazaunin ƙungiyar Boko Haram nama sun zafafa hare-haren da ya durƙusa da samar da wutar lantarki. Kana kuma a juma'an nan ma da ta gabata suka je suka tare a garin Gaidam suka kwana suka yi ne suna raba wasu kasidu na a basu haɗin kai na kafa daular musulunci. To nan ma jami'an tsaro sun samu sun fatattake su daga wannan wuri ya zuwa yanzu kamar yadda labari ya gabata. Can kau a yankin arewa maso yamma jihar Zamfara ta yi fama da hare-hare na 'yan bindiga waɗanda suka matsa a wasu ƙananan hukumomi.
Na tuntuɓi kwamishinan watsa labarai na jihar Honorable Ibrahim Dausada da ya jan yadda ake cikin ya zuwa yanzu.
To gaskiya ne a 'yan kwanakin nan a an waye gari jihar Zamfara ta tsinci kanta a wani yanayi na kai harin 'yan ta'adda musamman a ƙananan hukumomin Bukura da Maradin, inda 'yan bindiga suka kai hare-hare a ƙauyuka guda hudu a cikin waɗannan ƙananan hukumomin mulki, inda aka yi artabu tsakanin jami'an tsaro da kuma su 'yan bindiga din. Jami'an tsaro sun samu nasarar kashe 'yan bindiga 30, inda kuma su 'yan bindigar suka kashe mutane 28. Sai kuma washe gari ranar Narba kenan, inda 'yan bindigar kuma suka sake kai wani hari a yankin Magani da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Gusau da kuma wasu ƙauyuka da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Maru.
Yanzu akwai wani mataki da aka ɗauka game da wannan al'amari?
Tun lokacin da wannan lamari ya faru ranar Talata, shi mai daraja gwamna ya naɗa tawaga mai ƙarfi a ƙarƙashin jagorancin shi kakakin majalisar dokoki ta jiha da sakataren gwamnati da kwamishinan 'yan sanda suka kai ziyarar tausayawa da ta'aziyya a yankunan ƙananan hukumomin Maradin da Bakura. Kuma sun je sun ba su tabbacin cewar gwamnati na nan tana ƙoƙarin tabbatar da an ƙara jami'an tsaro a wannan yanki da aka kai wannan harin. Sannan kuma ta ba su tabbacin cewar za ta tabbatar da an jirge jami'an tsaro domin kula da sha'anin noma da yake damana tana ƙaratowa, don a ba manoma dama su yi noma don tanadar da isasshen abinci ga al'umma. Don haka gwamnati ta ɗauki ƙwaƙƙwaran matakai, an tanadar da isassun jami'an tsaro da za su ci gaba da kulawa da waɗannan yankuna domin a tabbatar da kare rayuwa da dukiyoyi. hanyoyin al'umma. Haka zalika gwamnati ta ƙara daukan mataki na ganin cewar ta rufe kasuwanni guda hudu a garuruwa hudu, a garin Wanke da ke karamar hukumar mulkin Gusau da kuma garin Magani shi ma da ke karamar hukumar mulkin Gusau, duk an rufe kasuwansu tun daga Alhamis. Sannan kuma an rufe kasuwar Dan Sadau da ke karamar hukumar mulki ta Maru, an kuma rufe kasuwar Dauran da ke karamar hukumar mulki ta Zirmi. Saboda waɗannan kasuwanni ana samun matsaloli inda 'yan sa kai suke shiga farautar waɗanda suke shigowa gari 'yan bindiga din nan, sannan kuma su ainihin 'yan bindiga sukan shigo irin waɗannan kasuwanni domin neman mutane su ɗau fansa. To wannan shi ne dalilin da ya sa gwamnati ta yanke shawarar rufe waɗannan kasuwanni har sai ta gama bincike da kuma inganta sha'anin tsaro a waɗannan kasuwannin, sannan sai a sake buɗe su.
Ibrahim Dosara, kwamishinan watsa labarai na jihar Zamfara. Jihar Katsina ma sun yi fama da suto, amma kuma sun sami nasara a wasu hare-hare daban-daban, kamar yadda SP Gambo Isa ya bani bayani na abin da ya faru.
Barayin dai su 15 ne akan babura dauke da bindigu irin na kire AK-47. An samu labarin cewa suna kan hanya inda za su kai hari a wasu kauyuka guda biyu a karamar hukumar Batsari. Lokacin da CDPO ya samu wannan labari, ya jagoranci Operation Fofada da kuma na sharan daji. Na sharan daji wani haɗaka ne tsakaninmu da sojoji, kuma suka je suke musu kwanton baura a wani ƙauye da ake cewa Zamfarawa. Alhamdulillahi, lokacin da barayin suka biyo ta wannan burtali, sun yi musayar wuta da su, kuma Allah ya bada nasara suka gudu. An sami shanu guda 20 da kuma tumaki guda 100. Sannan an sami harshashi ita bindiga AK-47 guda 37.
A cigaba da wannan yaƙi da kuke da ta'addanci, ko kana da sako ga al'umman jihar?
Kiran da zan yi ga al'umma shi ne, lallai harkar tsaro ba ta 'yan sanda ko sojoji kaɗai ba ce, harka ce ta kowa da kowa. Al'umma lallai ya kamata su haɗa kai da jami'an tsaro, kuma garuruwa da suka kafa ƙungiyoyi irin na sa kai na vigilante, mun ga ana samun haɗin kai domin ana gudanar da aiki tare da jami'an tsaro da su waɗannan 'yan vigilante. Kuma ɓarayin suna jin tsoron zuwa irin waɗannan wurare domin su kai hari, domin sun san cewa suna kwasar kashinsu a hannu. Saboda haka ƙauyuka da suka san cewa ba su kafa wannan ƙungiya ta sintiri ba, lallai ya kamata su nemi haɗin kan jami'an tsaro domin a kafa a haɗa kai a tsira tare.
Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gai da Sani Shaibu Malumfashi. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce ana tsarin sake buɗe babban filin wasa na Surulere da ke birnin Eko a watan Agusta mai zuwa, bayan kwashe tsawon shekaru 19 ba a amfani da shi. Ministan lamuran matasa da wasanni na Najeriya Sunday Dare, a yayin wata ziyarar ban girma ga gwamnan jihar Ogun Dapo Abiodun, ya ce an gyara filin wasan kai tsaye a ƙarƙashin ma'aikatarsa. Ya ce filin wasan na Legas da aka gina shi a shekara ta 1973 ya shiga wani mawuyacin hali na lalacewa tsawon shekaru 20 da suka gabata, sakamakon riƙon su kainar kashi da halin ko in kula na gwamnatocin da suka gabata. To sai dai ministan ya ce ma'aikatarsa ta yi amfani ne da haɗin gwiwa da kamfanoni masu zaman kansu a ƙasar, da yadda suka taimaka wajen sake gina babban filin wasa na Mushur Abiola da ke babban birnin tarayya Abuja, da kuma filin wasa na Legas. A ƙarƙashin wannan tsarin, a cewar ministan, an sabunta filin wasan ƙwallon ƙafa na Abuja da tsarin da ya daidaice da na zamani a duniya, haka kuma sauran wuraren guje-guje da tsalle-tsalle, kai har ma da allunan sanarwa da na sakamakon wasa duk na zamani. Akan filin wasa na Legas kuwa, Sunday Dare ya bayyana cewa shahararren ɗan kasuwa Kisankin Adebutu shi ne ya ɗauki nauyin ceto shi daga mummunan yanayin da yake ciki, kuma yanzu haka aikin gyara shi ya cimma kashi 75 cikin 100 na kammalawa. Tsofaffin shahararrun 'yan wasan kungiyar Arsenal ta Ingila Thierry Henry da Dennis Bergkamp da kuma Patrick Vieira sun bi sahun hamshakin attajiri Daniel Ek a fafutukar sayan kungiyar. Mamallakin kungiyar Stan Kroenke bai Daniel sayar da ita, to amma masoyan kungiyar fiye da 1,000 sun yi zanga-zanga a wajen filin wasa na Emirates, suna kira gaire shi da ya janye daga kungiyar. Arsenal ta bada sanarwa a ranar Lahadin makon da ya gabata cewa tana daya daga cikin kungiyoyin Turai goma da za su dauki nauyin kafa gasar Super League ta Turai. To sai dai kuma ta janye bayan sa'o'i 24 da bada sanarwar, inda kuma ta nemi afuwar magoya bayan kungiyar. Dan Kureka Josh ya shaidawa magoya bayan kungiyar a ranar Alhamis cewa iyalin gidansu ba su da niyyar sayar da kungiyar, kada kuma ya alƙawarin ci gaba da tuntubar magoya bayan su akan dukkan lamarin da ya shafi kungiyar nan gaba. To amma kuma ya ki amsa tambaya akan yadda suka tsara ficewa daga kungiyar. A bangaren wasan tennis kuma, mutum na biyu a duniya bangaren maza Rafael Nadal ya lashe gasar tennis ta Barcelona Open ta bana karo na 12. Nadal ya lashe gasar ne bayan doke Stefanos Tsitsipas da turmi uku a jere a wasan karshe ta gasar, inda ya ci gaba da rike tarihin yawan lashe gasar fiye da kowane dan wasa a duniya. Wannan karawar dai tamkar mai da biki ne, domin kuwa Tsitsipas dan kasar Girka shine ya doke Nadal a karawar da suka yi ta zagayen quarter final ta gasar Australian Open ta bana a watan Fabrairu da ya gabata. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
A gaida na Sanyinna, menene tasirin azumi akan matasa?
Assalamu alaikum warahmatullah. Ni sunana Muntaka Malam Umaru, wato ni dai matashi ne, kuma a yanda nake da gaskiya azumin sama-sama ne muke, amma fa yanzu watan azumin nan da ya kama, mun kama azumi muna yin shi da kyau da kyau. To shi mai azumi da mun ba a rasa wadannan wasu abubuwa kamar yanayi da ya taro mu a yanzu wannan ma, amma duk da haka dai muna kokari kuma ana azumin. Kuma azumin wannan shi ne mafita, in mutum yana yin shi azumi ba na kowa bane, Allah da kanshi ce nashi ne. Al-sawmu li azumi ce nawa ne, ba na kowa bane. Ba ai kuma kowane annabi aka ce wannan ga ladan azumi yanda za ka ga al'umma, a'a, Allah ya ce ni ne zan bada lada nawa da kaina. Don haka mu matasa mu kama addini da kyau, kada mu saki in azumi huce mu ika salloli kamar su tarakus salat, ko kuma a'a irin azumi ko sai shekara ta yi tukun za mu yi sallah, sai shekara ta in ta huce shikenan babu azumi, babu sallah. To wannan mu mun kama azumi Litinin da Alhamis, insha Allahu Rabbi, bin ma bari za mu kama da kyau insha Allahu Rabbi, in dai da ranmu da lahiya bin ma fasawa insha Allahu Rabbi. Kuma Allah taimaki sauran baya su ma su dage su ta ibada kasa fasa. Azumi akan matashi, in aka ce matashi azumi akwai wahala akan shi, amma fa in kai zaka samu lada na daya, zaka samu albarka, jikinka zai yi lahiya, kuma in ka saba da wannan azumin hal abada baka bari. Amma fa in fa kana yi kana fasawa, kana yi kana fasawa, to ku ne irin ake cewa an tufka kuma ta warware.
Allah ya saka da alkhairi. Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe, labarai a takaice.
Cibiyar binciken sararin saman Amurka ta NASA ta ce jirgin samanta mai saukar ungulu wanda take kan gwadawa mai suna Ingenuity, wanda ya tashi sama ya yi tafiya a karo na uku a duniyar Mars jiya Lahadi, wannan karon ya cilla sama fiye da yadda ya taba yi ne, ya kuma yi tafiyar da tafi wacce ya taba yi tsawo ciki har da wacce ya yi lokacin da ake gwada shi a duniyar mu. Masana ilimin kimiyya na NASA sun ce jirgin ya cilla sama da tsawon mita 5 a duniyar ta Mars, wato kamar yadda ya yi a tashin sa na biyu a ranar Alhamis, wanda ya kuma dan dara yadda ya yi a tashin sa na farko mako guda da ya gabata. Wasu mayaka sun yi kace-kace da wani sansanin soji a arewa maso gabashin Najeriya, inda suka halaka sojoji sama da 30 kafin suka janye sanadiyar barin wutar jiragen yaƙi, a cewar majiyoyi. An yi imani cewa maharam mambobi ne na bangaren kungiyar ISIS da ke yankin, sun bararraka sansanin soji da ke garin Minok a jihar Borno ta arewa maso gabashin kasar da yammacin jiya Lahadi, abinda wasu sojoji uku da wani mazaunin garin suka shaidawa kafan labarai ta Reuters kenan. Yawan karuwar rashin tsaro a fadin Najeriya ya yi sanadin halakar sojoji da farar hula da dama a wannan shekarar. Kasar India ta bayar da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar corona 352,991 a yau din nan Litini.
Masu sauraro, baki daya abin da ya sabuka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku zo su abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin.
yanzu kuma da jan Ibrahim Kalamu Sigarba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Davis Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi da Hashin Gumil ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.